sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Yau Lahadi 17 ga watan Mayu na shekara ta 2020, wanda ya daidai da 24 ga watan Ramadan na shekara ta 1441. Aisha Tisila ce tare da Safiul Hashim Kumal da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Kasar Amurka ce ke kan gaba a duniya da yawan waɗanda suka kamu da COVID-19 da kusan mutum miliyan 1.5 da kuma kusan mace-mace 89,000. A Libya, mutane akalla biyu ne suka riga gidan gaskiya a wani barin wuta da aka yi jiya Asabar a mafakar mutanen da suka rasa mahallansu. Rundunar 'yan sandan ƙasar Faransa ta kama mutumin da ya ɗauki nauyin mayakan nan da suka aikata kisan kiyashi kan dubun da batan mutane a Rwanda.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a ƙasar Ghana an rufe wani asibitin shiya da aka samu ma'aikatan gurin ɗauke da cutar coronavirus. Za kuma ku ji gwamnatin jihar Gombe ta sassauta dokar hana zuwa wuraren ibada. A jihar Adamawa kuwa da ke arewa maso gabashin Najeriya, rikici ya daɗa ɓarkewa a wani ɓangare na ƙaramar hukumar Lamurde da ke jihar. Bayan nan muna tafi da shirin matasa a duniyar gizo wanda Madina Ɗahir Mai Shanu take gabatarwa. Muna kuma tafi da falalar Ramadan. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Amurka ce ke kan gaba a duniya da yawan waɗanda suka kamu da COVID-19 da kusan mutum miliyan 1.5 da kuma kusan mace-mace 89,000. A jihar North Carolina, wani alƙalin gwamnatin tarayya ya yanke hukunci kan dokar da gwamna Ray Cooper ya saka na ƙayyade mutum 10 kawai a wuraren ibada a lokaci guda. An dai saka wannan doka ne domin daƙile yaduwar coronavirus. Yawan mutanen da suka kamu da cutar a duniya da waɗanda ke mutuwa saboda coronavirus na ci gaba da ƙaruwa. Sama da mutum miliyan 4,600 suka kamu a faɗin duniya, kuma sama da mutum 311,000 ne suka mutu. Wani sabon bincike da hukumar lafiya ta duniya ta yi ya gargaɗin cewa a hankali sai cutar ta kama kusan mutum miliyan 250, kuma mutum 150,000 a nahiyar Afirka za su iya mutuwa idan har ba ɗauki matakin gaggawa ba. Binciken da aka wallafa shi ranar Juma'a a mujallar lafiya ta duniya MBG ya hasashen za a samu ragowar masu kamuwa da cutar a wasu yankuna na duniya irin su Turai da Amurka. Jiya Asabar, shugaban Amurka Donald Trump ya kafa wani saƙon Twitter da ke cewa gwamnatinsa na duba yiwuwar wani shiri dangane da hukumar lafiya ta duniya. Mutane akalla biyu sun riga gidan gaskiya a wani barin wuta da aka yi jiya Asabar a mafakar mutanen da suka rasa mahallansu, a cewar hukumar kai ɗaukin gaggawa wadda ke wani sashe na Tripoli, babban birnin ƙasar Libya, wanda ya yi ta shan barin wuta daga mayakan gabashin ƙasar da ke ƙoƙarin maida babban birnin ƙasar a ƙarƙashin ikonsu. Wannan lugudan wuta ya haddasa gobara a mafakar wadda ke gundumar Ponaj, wadda ke daura da wani fagen daga da kuma matsugunin mutanen da suka rasa mahallansu. A faɗace-faɗacen da suka gabata, a cewar Usman Ali, mai magana da yawun hukumar kai ɗaukin gaggawa da kuma samar da motocin ambulance, Ali ya ce hukumar ta kai ɗaukin gaggawa na ƙoƙarinta na kwashe sauran mutanen da ke cikin mafakar ta kai su wani wurin a cikin birnin. Dama mutanen da ke zaune a mafakar ta Ponaj akasari sun fito daga gundumar Ain Zara da ke kusa da wurin. Mayakan waɗanda ke ikirarin su sojojin ƙasa ne na Libya LNA a takaice sun kaddamar da wani hari watanni 13 da suka gabata a yunkurin ƙwato Tripoli, inda fadar gwamnatin haɗin kan ƙasa GNA a takaice take, wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da halarcinta. A watan jiya, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kashi 4/5 na fararen hulan da suka samu lahani a yakin basasar Libya a cikin watanni 3 na farkon shekarar 2020 sojojin LNA ne suka ji musu. Sojojin da ke samun goyon baya daga hadakar daular Larabawa da Masar da kuma Rasha.
Kafin Sarfilu ya sake shigowa da ƙarin labaran, bari mu leƙa taskar rahotanninmu. Za mu faro ne daga Ghana, inda wakilinmu Ridwan Abbas ya shaida mana an rufe wani asibitin Shia dake Sekondi a kasar, yayin da wasu daga cikin ma'aikatan asibitin suka kamu da cutar coronavirus, ga rahoton nasa.
Sassa guda uku, bangaren kula da sha'anin haihuwa da na ciwon kunni da hanci da kuma wurin kula da lafiyar yara, yanzu haka ana fesa musu magungunan kashe cutuka yayin da ake ɗaukan matakan magance matsalar yaduwar cutar. Daraktan magani na asibitin Dr. Joseph Tabir da ya tabbatar da haka ya ce ma'aikatan da lamarin nan ya shafa tuni an ware su, tare da kuma sauran ma'aikata na wannan sashi. Baki ɗayan ma'aikatan ma na asibitin an buƙaci su killace kansu.
This week one of our staff who had mild symptoms got tested and then the results turned out positive. So we quickly started taking samples of people that she works with.
Da farko-farkon makon nan, ɗayan ma'aikaciyar asibitin ta gwada alamu sama-sama, da aka gwada ta sai aka ga tana ɗauke da ƙwayar cutar ta coronavirus. Don haka cikin hanzari muka soma ɗaukan samfali na ma'aikatan da take tare da su. Ita tana aiki ne a sashen kula da lafiyar masu haihuwa, shi yasa nan ma an rufe. Kuma an gwada ma'aikatan, muna sa ran samun sakamako yau, musamman matakin ɗauka na gaba. Yanzu haka dai muna feshe waɗannan sashi da duk ɓangare na wannan gini. Asibitin jihar na Efiya Nkwanta ne cibiyar kiwon lafiyar jihar Yammaci. A halin yanzu jihar dai ta yi rikodin jimlar mutane 61 da suka kamu da cutar ta COVID-19. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To Ridwan, Allah ya kyauta. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
Rundunar 'yan sandan ƙasar Faransa ta kama mutumin da ya ɗauki nauyin mayakan nan da suka aikata kisan kiyashi kan dubin dubatan mutane a Rwanda a shekarar 1994. Ma'aikatar lafiyar ƙasar ta Faransa ta ce 'yan sanda sun danmike Felician Kabuga a kusa da birnin Paris a jiya Asabar, wato shekaru 26 bayan tserewarsa. Dan shekaru 84 ɗin ya kasance mutumin da aka fi nema ruwa a Jallo a ƙasar Rwanda, kuma ɗaya daga cikin na ƙarshe cikin manyan waɗanda ake zargi da hannunsa a kisan kiyashi ga mutane wajen 800 da suka haɗa da 'yan Tusi da 'yan Hutu da wasu masu tsoron ra'ayin ƙabilancin Hutu suka aikata. Kabuga, wanda ya taɓa kasancewa ɗaya daga cikin mutane mafiya dukiya a Rwanda, an tuhume shi a shekarar 1997 da laifin kisan kiyashi bayan wasu manyan laifuka kuma guda 6. Kamar yadda yake a bayanin wata kotun ƙasa da ƙasa da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kafa, hukumi sun ce Kabuga ya yi amfani ne da bayanin asali na ƙarya wajen batan sawu a wani gari da ke arewa da birnin Paris tare da taimakon 'ya'yansa. Kabuga, wanda ɗan ƙabilar Hutu ne da Amurka ta yi tayin dala $5 million ga duk wanda ya bada bayanan da suka kai ga kama shi, an yi zargin cewa ya bada kuɗin sayo ɗimbin adduna da kuma wasu kayan aikin gona waɗanda aka yi amfani da su wajen aikata kisan kiyashin, a cewar wani dandalin yanar gizo na Majalisar Ɗinkin Duniya. Bakin haure na ta ƙetare tekun Baharum, amma kuma ƙasashen Turai sai da rufe tashoshin jiragen ruwansu suke yi. Gashi kuma babu wani jirgin ruwa na ayyukan jin ƙai da ke gudanar da ayyukan ceto. Yayin da labaran suka shafi cutar coronavirus ke mamaye kafafen yaɗa labarai, 'yan raji na fargabar cewa tekun Baharum zai iya zama fagen mummunan bala'i wanda aka kau da kai daga gare shi. Cikin 'yan makonnin nan, wasu bakin haure kalilan sun sauka a wasu gaɓoɓin ruwan Turai, ciki har da wasu 79 waɗanda a makon jiya suka kai isa ta Italiya. Ƙasar da tun kafin ɓullar cutar coronavirus ta fuskanci suka daga ƙin yadda jiragen ruwa masu ɗauke da 'yan gudun hijira suka shiga tashoshin jiragenta. Ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da kuma ƙungiyoyin masu zaman kansu na cewa lamarin da ban tsoro ganin yadda tun a makon jiya aka tsaye da duk wasu ayyukan ceto a tekun na Baharum. Muddin babu taimako a teku kuma ƙasashe suka shiga jan ƙafa, kan batun ayyukan ceto da kuma barin mutane su sauka. Wata ran sai mun ga mummunan matsala da jinkai a cewar Vincent Costel, manzonin musamman na yankin tsakiyar Mediterranean tare da babban kwamishinan Majalisar Dinkin Duniya kan harkokin ƴan gudun hijira. Ya kiyasta cewa mutane 179 sun mutu a tekun tun daga watan Janairun wannan shekarar. Kasashen Italiya da Malta sun rufe tashoshin jiragen ruwansu a farkon watan Afrilu, a yayin da annobar coronavirus ke addaban nahiyar Turai sosai. Wani zaɓin ma jiragen ayyukan ceto biyu ne kaɗai suka yi ta aiki. Wato Alan Kurdi, wanda ƙungiyar da ke Jamus mai suna CI da kuma Ai Tamari, wadda wata ƙungiyar ƙasar Spain mai suna Mediterranean ke gudanar da su.
A gaidar Sarfilu Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban rahotanninmu. A jihar Gombe da ke arewa maso gabashin Najeriya, gwamnati ta ɗage takunkumin ta ɗage dokar hana zuwa wuraren ibada, kamar yadda wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya aiko mana ga rahoton nasa.
Gwamna Muhammad Inuwa ya ce soke dokar hana zuwa wuraren gudanar da ibada da gwamnatin ta yi da kuma sassauta lokacin zirga-zirgar jama'a. Hakan ya faru ne a bayan tattaunawa da masu ruwa da tsaki da ke wakiltar dukkanin bangarorin al'ummar jihar. Sannan ya jaddada muhimmancin bin ka'idojin da aka amince da su don kiyaye yaduwar cutar corona. Sun yi ba da wannan dama da suka samu da farko ga Sheikh Zakariya a jiya.
To alhamdulillah, gaskiya mun yi matuƙar farin ciki da samun ƙarin lokaci da kuma a yi baduwa cikin masallatiya da juma'a. Gaskiya al'umma sun yi farin ciki sosai da wannan. Sannan dokokin nan da aka zayyana, gaskiya mutane kusan inda ni na juma'a kusan masallacin kowa akwai wannan amawalin a bakinsa. Tazara da aka ce a bayar an ɗauki wannan matakin, akwai wannan tazara da ake a yi. Fatanmu dai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa da haka wannan cuta din ta yi gaba yadda ta addabi duniya, Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗauke mana ita.
Reverend Adamu Dauda shi ne sakataren mabiya addinin Kirista a jihar Gombe.
Ina yi ma Allah godiya domin lura da kuma kula da yake yi da mu. Na biyu, muna godiya wa gwamnan jihar Gombe da janye wannan takunkumin. Dare babban kiran shi ne za mu kira mabiyanmu duka mu zama masu biyayya da dokokin da aka shimfiɗa, musamman ma sa face mask wanda aka ce ya zama dole domin mu goyi bayan gwamnati a samu cikakken lafiya mu kuma ci galaban wannan ciwo na COVID-19. Ubangiji Allah ya taimake mu.
Abdulwahab Muhammad, wani Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab, yanzu kuma za mu shiga Adamawa da ke makwabtaka da Gombe. Bayan sa'o'i da ɓarkewar tashin hankali da ya sanadiyar rasa rayuka da dukiyoyin jama'a a garin Tagno da ke ƙaramar hukumar Lamurɗe a jihar, sai ga faɗa ya sake ɓarkewa a Mbemu wanda yake garin Masinta ne. Ga Ibrahim Abdulaziz da rahoton hakan.
Bayan ma dai ga waɗanda aka kashe, ya ko zuwa yanzu ɗaruran jama'a ne ma suka rasa muhallansu a tashe-tashen hankulan da suka auku cikin kwanaki biyu a garuruwan Tinni da kuma ƙauyen Bemu na ƙaramar hukumar Lamurɗe da ke kudancin jihar Adamawa. Yayin ma ziyarar gani da ido da gwamnan jihar Ahmadu Umaru Fintiri ya kai Bemu, gwamnan ya nuna takeicinsa ne yayin da ake alhini na abin da ya faru a garin Tinno. Sai kuma ga wata sabuwa. Gwamnatin jihar bisa rakiyar shugabannin hukumomin tsaro yace ko dole fa za a dau mataki.
Gwamnati kuma za ta yi kokari ta ga cewa ta tallafa muku, ta kula da ku bisa kokarin da zamu iya yi. Muna barku da hankuri kuma kar kowa ya dauki doka a hannunsa. Kuma na ga cewa da babura ake zuwa ayi wannan attack a wadannan kauyuka, saboda haka zamu koma mu zauna mu duba illan amfani da babura. Idan mun ga amfanin sa bai kai illan da ake zuwa ayi ma mutane cikin dare da babura ba, gwamnati ba za ta yi wata ba, zamu hana amfani da babura a wannan jiha.
Shi ko da yake tsokaci mataimakin gwamnan jihar Chief Crowley, wanda ma karamar hukumar sa ce ta ci hankulin ke faruwa, ya ko bai na irin tallafin da gwamnatin za ta bada a yanzu.
Kuma akwai abincin da aka sa ana kawowa shi solar ministry na jawara da councilor da ku elders na cikin garin nan, za ku zo ku zauna ku yi rabiya bisa ga abun da ya same
ku. Wasu daga cikin shugabannin yankin na Benue sun koyaba nema da ziyara gani da ido da gwamnan ya kawo.
Muna matukar godiya domin yadda abin nan ya faru da mu, ka fito a gaggauce domin ka ziyarce mu ka gan yanayin faruwan. Ina kuma fata Allah ya kare ka da dukan jama'ar ka. Nagode.
A halin da ake ciki dai, tuni ma aka jana'izar fiye da mutum 30 da rikicin garin Tinno ya shafa, yayin da ku aka garzayo da waɗanda aka raunata zuwa asibitin kwararru da ke Yola fada jihar.
Daga fitan mu bayan gari muna artabu da su a can da suka rufe, sai da ya fito tana nan kuma ya zo ya yanki na hayo. Bayan nan dai tun jiya dai nake fatan tun jiya ban samu kula ba har yanzu.
Kamar yadda marahotanni suka tabbatar, baya ga cikin garin Tinno, rikicin ya ko shafi wasu ayyuka da waduku da lasin da ma sabon fegi. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz, har yanzu kuna tare da Sashen Hausa na Murar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Madina mai shanu ce cikin shirin Matasa a Duniyar Gizo, shirin da ke tattauna duk wani abin da ya shafi shafukan sada zumunta. Kamar yadda muka sani, cutar coronavirus wacce ta addabi duniya ta sanya kusan duniya gaba ɗaya zama a gida na dole. Kuma yawancin mutane sun mayar da shafukan sada zumunta, inda suke kashe lokacinsu saboda samun labarai da kuma abubuwa daban-daban dai. Hakan na nufin cewa yadda mutum ke saka data a wayarsa zai dinga karuwa fiye da da. Abinda zamu mai da hankali kai kenan a yau. Dama dai mutane suna yawan korafin cewa datar su na saurin karewa. Balantana yanzu da ake zaman gida ba wani abin yi. To ga yadda za ku iya takaita yadda datar ku ke saurin karewa. Bari mu je ga masani harkokin sadarwar zamani Nasir Daniya da ƙarin bayani.
Zaka ga mutum ya sayi kamar 1 gig, 2 gig har zuwa 10 gig data ciki a oyi kaɗan, sai datar ta ƙare ko kwana ɗaya maimakon kwana 30 da aka ce an sai da musu data. So ya kamata mutane su san cewa wata rana ba ainihin laifin su kamfanin sadarwa bane da ke ba su wannan access na data. Wasu abubuwa daga ainihin muni muke sanadin data ta mu take saurin karewa. So akwai matakai da yawa da ya kamata a dauka, wanda in mutane suka dauke su zai taimaka sosai yadda zata yi alfanu kuma zata dade ana amfani da ita. Wannan abun ya zama yana da muhimmanci saboda datan nan dai ta zama kusan kamar man fetur ne ga abubuwan da ake hawa, kusan kamar ruwa ne da mutum zai iya sha. Babu wani abu da zai iya tafiya babu datan nan. Kusan duk sana'o'in mu na zamani yanzu da abubuwa na mulki da gwamnati da harkan hada-hada ta zirga-zirga duk ya kai ga sai an hada da duniyar gizo. Saboda haka data tana da amfani sosai. So mataki na farko da mutane za su fara dauka shine kusan wayoyin da muke amfani da su yanzu, in aka duba daga Android ne da kuma wayoyi masu iOS operating system, So kowace su tana da wani abu na setting da ake kira push notification. Wannan push notification kamar sakon kuce ne wanda wato in ka kunna datan ka a duk wasu abubuwa services na waya da kuma applications na kamar mahajoji na kamfanin sadarwa da kai subscribing da su da email naka da messages ko kana so ko baka so in kai enabling din wannan sakon kuce na push notification dole sai sun shiga. So ainihin kenan yana nufin in ka kunna datan wayan ka ko ka so ko baka so ba ko cikin dare ko da rana ko kana bacci duk message din da ya shigo na kuce sai ya shiga. Shi yasa mutane ke tashi da safe sai kaga sun ga kusan message dubu a WhatsApp, email message 100, Instagram dubu da sauransu haka. So in mutum ya disabling din push notification sai ka enabling application din da kamar suke dole kawai gare ka na alert dinka na banki da sauransu, to zaka ga data ta yi amfani sosai. Sannan akwai kuma wasu application da muke yawan amfani da su na kamar Facebook da WhatsApp. Waɗannan application suna da ɗaukan data sosai. So in baka yi disabling push notification ba, duk da post wani yayi sai an yi alertin ɗinka to wannan sakon na kuce. So in kai disabling din push notification ga Facebook zaka yi saving kanka data da yawa. Babban kuma wanda yake fincin data daga cikin su bai kai WhatsApp ba. WhatsApp misali yanzu in kana cikin group wanda yake da mutum 100 kuma group din nan kowa na sharing video da audio da hotuna. So duk lokacin da ka buɗe WhatsApp ɗinka automatically bayan ya sa maka sakon kuce na push notification, kuma duk applications din da kake cikin group kana budawa automatically zai downloading video, zai downloading audio, kuma zai downloading hotuna. To sai kaga yana da matsaloli biyu, ya cika maka memory wayar kai tsaye, sannan kuma data ka za ta tafiya. Tunda yanzu in ka duba aka turo maka message wanda misali video mai 100 MB aka tura misali kai downloading applications ɗinka masu push notification. So by the time kai multiply din shiga message guda 10 kaga an canye wangi. In banda yake da WhatsApp tana da limitation na data da kai uploading, da ko da kaka tashi 10-20 taki gig ɗinka sun tafi. So mutane su rinka kula da disabling push notification, disabling major applications so and da suke cin data kamar Facebook da WhatsApp da Twitter da YouTube, saboda alert din su suna jan data sosai. To za a ga abubuwan sun samu cigaba maimakon ganin laifin waɗannan internet service providers da ke ba mu data through mobile phones. So in aka tsare waɗannan abubuwan za a ga data ta yi amfani sosai, sai amfani da hanyoyin da suke da amfani ba wai messages da ke shigowa na kuce ba tare da mutum ya ce yana buƙatar su.
To masu sauraro, da fatan an amfana da wannan bayanin nasa. Yayin da wannan cutar ta coronavirus ke ci gaba da yaduwa, ina son in tunasar da ku cewa yana da kyau a rike wanke hannaye, a zauna a gida, a kuma dinga amfani da sinadarin kashe datti wato hand sanitizer. Allah ya bamu lafiya, da fatan kuma za mu kiyaye. Sunana Madina Dahiru Meshani, daga nan birnin Washington DC, a cikin shirin Matasa a Duniyar Gizo.
A gaida Madina Dahiru Meshani, kafin mu kawo muku shirin mu na ƙarshe ga wannan.
Sunana Muhammadu Mustapha Gwadabe, na koyar da tarihi a Jami'ar Ahmadu Bello University. Chi Secretary ita International Organization of Tijjaniya Brotherhood. Duniya gaba ɗaya ta shiga cikin wani rikici na rashin fahimtar juna. Abubuwan da ya kamata ma a fahimci juna, mutanen da suke yadda da Allah suna bauta ga Allah, amma duk an shiga rikici na rashin fahimtar juna. Wannan shi yasa muka ce to ya kamata Islam shi muka sa a gaba, ba bambance-bambance ba rikici ba. Addinin musulunci ba abu ne da za ka yi wa mutum dole ba, saboda magana ka je ka jefa bam, ko ka je ka yaƙi wani, ko ka je kashin, ko ka ce wani sai ya zo musulmi, dole ba aikin ka bane. To alƙiblanmu matasa ne, yara 'yan makaranta su taso daga university, su fahimci cewa zama na university za ka yi zama da kowa, za ka yi rayuwarka da kowa, ko musulmi ne ko kirista ne. Amma fahimci cewa ba ma tsakanin mu cikin musulmai ba, ko tsakanin mu da wanda ba musulmi ba, babu magana rigima. Da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu rayuwa da tafi tasa, rayuwarsa ita ce misali. rayuwar manzo Allah kuma ta gwada mana cewa yayi zama da waɗanda ba musulmi ba. Saboda haka wannan abin da yake koyarwa kenan a zauna lafiya musamman a ƙasar mu nan Najeriya da ƙasa ce ta ba ta musulmi kaɗai ba. To wannan shine suka dole yaran mu su fahimci haka a zauna lafiya ko fahimci addinin musulunci a san cewa addini ne na zaman lafiya. Saboda yadda ake fassara addinin musulunci a duniya gaba daya ana fassara shi kamar addini ne na kiyayya, addini ne na gaba, addini da ka jama'a da ka ce kai musulmi ne sa dauke ka wani dan ta'adda ko wani abu. To wannan muke so duniya ta sani a fahimta, kuma wannan shi za ka gani abin da yan Tijjaniya suka sa a gaba. Gaba daya me ake a Tijjaniya? Ai zama ake a salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ake farawa? Ana fara da bismillah. Duk wannan abu na cikin Qur'ani, wannan abu na cikin hadisi da kira. Babu wani abu na daban daga ciki. To wannan shi ne yasa mu ga ya kamata muke haduwa don wannan zai ba da hadin kai mu kuma a Najeriya.
Da labarai a takaice.
Kasar Amurka ce ke kan gaba a duniya da yawan waɗanda suka kamu da COVID-19 da kusan mutum miliyan 1.5 da kuma kusan mace-mace 89,000. A Libya mutane aƙalla 2 ne suka riga mu gidan gaskiya a wani barin wuta da aka yi jiya Asabar a mafakar mutanen da suka rasa mahallansu. Rundunar 'yan sandan ƙasar Faransa ta kama mutumin da ya ɗauki nauyin mayakan nan da suka aikata kisan kiyashi kan dubun da batan mutane a Rwanda.
Masararo da labarai da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Sarfilu Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya da kuma Leo Sahilu da ya taimaka wajen hada shirin da ma injiniyan mu na yau. Aisha Sule ce ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
VOA Afrique.